Wanda raina kai wa rachi wayo sala ainda chaya chazuwa ajmala ne sallama ga ainin jamala ya inda nai sallama fitarta sai nake jin kaka aminta wallahi kai ne sirrin bauta babu kai ba da bukata ya mun cin dare gare ni lokacin akai so gare ni in zairi ta kasa ta kai yau mafarki ne ke zuwa gare ni sarki uban sarauta wanda ke warkar da makanta atake baban su zaren dinta shugaba muradin mu kai ne shugaba lokacin mu kai ne shugaba ayyukan mu ku kunne karar ku bar makiya musulto ne so ya da wasu kaso su gamu so rashidin waje dai jannatul kalifi mitidai limalasi wasarai dai ma fi kawidadi wadde khari wa fanai amakalifi ala wajdi wasafiri wa mukai wa nini watiraki fi sabai wa masai zarani dai kayale min habibi yayi ne aye allah file kalbi makanan mustahilal liswai kullamin duni maqami wa yati min dimai yankadi ya maswai wa wahami su sawai kana bakaman wa maina wa maliyan za safai la tarashi bu al muqaffa sinun kabolarai fadawun si warai fa'in washin warai ni'magu abdin tasama falawu sirrin liwai sabwatul kalki ya bibul layikan si wajinai asili fi yara ubitinun washakai bashtikali bishtiyaki fi fawzi watilai shayakan amadin hayun wabai karita salla ba da shaibin alu ilmin wanu hayi rushidan wallahi inni tulidari fiya mai saufa abaina wa garami filmu fata zubakai tawakani wa wuyami bajaji wa wabai bekallahu fi asirun katimuhu indal malayi kullata min zi malabin fasiri manaha bil jafai jullu alil wujala min wisalin wa alai za'anan le kalbu jahalan nahawa khayral anbiya